An kafa sabon zorin ‘yan siyasa na yankin arewacin Najeriya da ke da muradin dawo da tasirin yankin a siyasance. Suna masu ra’ayin linzamin siyasar Najeriya ya kubuce daga yankin arewa zuwa kudancin ƙasar. Ga abin da na kan gaba taron Alhaji Tahiru Bafarawa ke cewa.
2019 in ba mu tsaya mu kaɗa kanmu wuri guda ba, yau arewa za su shiga cikin wani hali. Waɗannan abubuwa su ne na gwada ma mutum arewa yau wajen shekara 15. In ba mu haɗa kanmu ba sai an bi mu gida gida ana kashewa, yau gashi ta tabbata. Kullum sai a zauna ana maganar Sardauna, Sardauna, Sardauna ya wuce. Kamata dukkan mu haɗu mu zama Sardauna mu tafi cikin mu. Duk wanda Allah ya ba abu aminci a bashi. Amma muna hasa da junanmu duk shekara muna ci gaba. In ka gaji yankin Yarba kansu guda, yankin Yamurai kansu guda, ‘yan South kansu guda, amma mu ne Yamutse a matsayinmu ‘yan Arewa ba PDP ba APC ba, menene matakin da mu zakuwa duk a ɗaya a dawo siyasa mu ga yadda za mu yi mu taimaki bayanmu, mu kanta mu ta ƙare, dai mutum da bayanmu ba sai Allah ya tambaye mu a matsayinmu na shugabanni yi.
Zauren ƙarƙashin Tanko ya kasa yi ya ɗo alwashin dagewa don dawo da tasirin yankin Arewa siyasance ta hanyar kafa kwamitoci da ma sakatariya da aka naɗa Dr. Umar Ardo. Ya zama sakatare. Tsohon shugaban PDP Bello Aliyu shi ya bude taron da babban jawabi.
Lokacin da za a mai da mulki a hannun farar hula, aka ce to Chief Olusegun Obasanjo shi zai zama shugaban kasa. An kai shi South West. Kaga ai ba mutanen South West ne suka zabi Obasanjo ba. Arewa ne. Hasali ma sojoji su suka ce Obasanjo suke so. Bayan Obasanjo ya kare aka ce to zai dawo Arewa. Amma in ka duba ‘yar Adua, ai ba mutanen Arewa ne suka ce ‘yar Adua suke so ba. Jefa ƙuri'a a zabi mutum daban kuma zaben cewa wane muke so ya fito daban. Wasu ne suka ce ga wanda zai fito. Ko wannan shugaba na yanzu Muhammadu Buhari. An ce an ba Arewa, amma ai ba mutanen Arewa ne suka ce Buhari suke so ba. Sai dai da aka sashi sannan mutanen Arewa suka zabi shi. Amma a lokacin da ake tsaye da dan takara, wasu ne suka ce Buhari suke so suka kawo mutanansu a goyi bayan shi. To waɗannan abubuwa su ne muke so mu yi magani. Yan an ce Arewa za a baiwa mukami, to a bari mu mutanen Arewa mu duba mu ga wane ne yafi cancanta, kuma wane ne zai yi wa ƙasa adalci gaba ɗaya.
Cikin mafiya ƙarancin shekaru a taron akwai Inuwa Garba da ya zayyana wasu daga kalubalen da suke ganin na dabar yankin Arewa.
Kullum aka samu maganar matsala a Najeriya na institute da akan samu Arewa ce take cikin wannan matsala din. Sai an samar wa al'umma abin yi a yadda da juna. Arewa nan ita ce tamu, sannan muka zama ‘yan Najeriya, sannan kuma mu yadda da duk wanda ya abin kirki a yaba masa, wanda ya ba daidai ba a yadda ya yi ba daidai ba a kuma tinkari yadda za a magance al'amuran da za a kawo gyara.
Dauda Birma dattijon siyasa ne da ke matukar mara baya ga tafiyar.
A yanzu haka wanda ke shugabanci dan Arewa ne, in akwai kuskure ma wato mu muka yi kuskuren nan duka, amma ai muna ciki.
Idan akwai gyara, menene kuke gani ya dace ku gyara wa shugaba Buhari?
A'a, yanzu kamar zamana akan ina abokin shi, idan har zan ce mishi ga gyaran da za a yi, gara in gaya mishi da yake abokina ne ba in je in faɗa mishi a kasuwa ba.
Sauran waɗansu suka halarci taron sun haɗa da Nasiru Mantu, Paul Wamfana, Buba Galadima, Galina Abba, Babangida Aliyu, Idris Wada, Tanimu Turaki, Inna Ciroma, Zainab Maina da sauransu. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.